ikore
odun ikore de aroko wa furupin omo wa furupin to tun faanu wa wa daju pe won olorun olu ikore dope awa
odun ikore
right now. I just wanna say, Baba, oh, Eshe. I just wanna say, Baba, oh, Eshe, Ibi, Teti, Bere. I just wanna say, Baba, oh, Eshe.
Send your power, Holy Ghost power.
Send thy power.
Send your power again.
Oh, Lord.
Send your power, Holy Ghost power.
Come down.
Send your power again, Holy Ghost power.
Hallelujah.
Hey, come on, shoot.
Yo, Kenny Ubangiji, the dunia babu wani kamanka. Yesu, kai kadai. Muka ba godiya yau mun ba ka komi godiya ka karbi godiyan mu aha
tumi ka kawo mu ba wannan ranar
yau
tumi ka kawo mu ba wannan ranar
yau
godiye yesu Yesu Seriki.
Oh, jama'a Hausa. Ku zo duk mutaru mu ba Yesu haleluya. Domin konnan shi har gare mu. Duk abin da yayi mu mu gode mai. Shi kadai za mu gode ma. To ku taru mu ba shi. Allah mun gode maka.
Oba soro maye
Emi atele Jesu atele Jesu.
Emi atele Jesu.
Emi atele Jesu.
Emi atele Jesu.
Emi atele Jesu.
Oba se kan ma ku.
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 Oba soro maye.
Oba soro maye.
Oba asoro maye.
Oba asoro maye.
Emi atele Jesu.